This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumenta da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za mu ji cewa wani bene mai hawa biyu na wata makarantar sakandare da ke tsakiyar garin Jos ya rubuta kan ɗalibai lokacin da suke rubuta jarabawa. Hakanan kuma za a ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta ce akwai sauran aiki a gaba, bayan da kotun koli ta tabbatar da wani hukuncin da zai baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai a Najeriya. Sai kuma shirin tubalin tsaro da ke biyan lamarin tsaro da Hassan Mai na kai na zai gabatar mana. Daga nan za mu buɗe muku layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar koda yaushe, lambar ita ce 202-980-6850. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Shugabannin kasashen kawancin NATO sun koma kasashensu yau Juma'a bayan kammala taron zagayowar cika shekaru 75 da kafuwar kungiyar na wuni uku, inda suka jaddada bukatar samarwa Ukraine tallafin soji na wa'adi mai tsawo tare da mata alkawarin shigo da ita kawancin tsaron na NATO. Shugabannin sun kuma ayyana kasar China, Iran da Korea ta Arewa a matsayin masu tallafawa Russia a yakinta da Ukraine. A sanarwar da suka fitar bayan taron, kawayen sun ce mamayar da Russia ta fara a Ukraine sama da shekaru biyu da suka gabata ta lalata zaman lafiya da kwanciyar hankalin Turai a yankin Atlantic, sannan tana jefa tsaron duniya cikin hadari. A wani labari mai alaka da wannan kuma, mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Juma'a cewa sanarwar da mambobin NATO suka fitar cikin wannan makon game da yiwuwar Ukraine ta yi amfani da makamai masu cin dogon zango ka iya haifar da mummunar wato babban hadari. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a jiya Alhamis tare da babban sakataren NATO Jens Stoltenberg, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira da Amurka da Amurka ta dage haramcin amfani da tallafin makaman Amurkan a kai hari don Ukraine ta iya kare wato kai hare-hare a can cikin kasar Russia. A halin yanzu dai Amurka ta yi wa Ukraine iyaka a kan amfani da tallafin sojin da ta bata da mai da martani a yankin kan iyakar Russia, inda take fama da hare-hare. Shugaban Amurka Joe Biden ya ki amincewa da kiran da wasu shugabannin jam'iyyarsa suka yi na cewa ya janye daga takarar shugaban kasa a matsayin dan takarar jam'iyyar, bayan muhawarar shi da tsohon shugaba Donald Trump a watan da ya gabata, inda Biden ya yi ta tuntuɓin harshe. To idan ba Biden jam'iyyar za ta tsayar a matsayin dan takarar ta ba, wane ne za ta tsayar? Shugaba Biden ya ce yana neman tazarce ne domin yayi nasara.
I think I'm the most qualified person to run for president.
Yace a tunani na ni na fi cancanta ne takarar shugaban kasa. Biyo bayan rashin kokarinsa a muhawarar da aka yi a watan jiya, wasu shugabannin jam'iyyar suna kira da Biden ya hakura da takarar shugaban kasar a karkashin jam'iyyar Democrats. Sai dai kuma watanni bayan an gudanar da zaben fidda gwani da na wakilan jam'iyyar Democrats ba ta da hurumin tursasa masa ya janye daga takarar, a cewar Larry Sabato, wani director a cibiyar al'amuran siyasa a jami'ar Virginia.
There is only one way for a nominee to be removed, and that is for the
Larry yace hanya ɗaya ce kawai za a iya bi a cire dan takara, sannan shawara ta rage ga dan takarar ko zai janye takarar shi kafin babban zaben taron jam'iyyar, domin ba da dama ga kwamitin jam'iyyar ta kasa ta shimfiɗa ka'idojin babban zaɓe. Har idan Biden da ya haƙura da takarar, mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris za ta kasance kan gaba a cikin jerin waɗanda jam'iyyar Democrats za ta maye gurbin shi da su. A kasar Rwanda, mutane uku ne suke takarar shugabancin kasar, inda shugaban kasar na yanzu Paul Kagame ya lashe duk zaɓukan da aka gudanar a kasar tun shekarar wato tun shekarar 2000. Sannan ake sa ran cewa zai sake nasara a zaben kasar da za a yi a ranar Litinin. A wani gangamin yakin neman zabe na bayan nan shugaba Kagame ya fada wa magoya bayan su cewa duk da cewa gwamnatin shi ta aiwatar da ayyuka masu yawa za a ƙara kaini idan har sun ba shi damar tazarci. Yace an shimfida hanyoyi an samar da wutar lantarki da ayyukan more rayuwa da dama. Abinda shugaba Kagame ya fada kenan cikin harshen kinyar wanda amma muna so mu ƙara kaini. Zamu iya cimma manufarmu da taimakonku amma sai mun fara da lashe zaben 15 ga watan Yuni. A ƙarshe China ta faɗa yau Juma'a cewa tana gudanar da atisayen soji tare da haɗin gwiwar dakarun Rasha a kudancin gabar tekunta bayan da kungiyar kawancen kasashen yamma ƙarƙashin jagorancin Amurka suka yi taro a Washington. Sannan Japan ta ce babbar kawar Beijing Moscow tana dada mata barazana. Ma'aikatar tsaron China ta ce sojojin kasashen biyu sun fara rawar daji da ta ayyana da Joint C-2024 a farkon wannan wata na Yuni. Sannan ta ce za su ci gaba har zuwa tsakiyar watan. Manufar atisayen na ruwa da ta sama a yankin Zhangjiang, wani birni a kudancin gundumar Guangdong, ita ce bayyana haɗaka da ƙarfin sojin ɓangarorin biyu yayin da suke tunkarar barazanar tsaro ta teku kana su tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya da na yankin a cewar ma'aikatar.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila idan mai sauraron na biyar shirin aka ji a farkon shirin cewa wani gini mai bene hawa biyu na makarantar sakandare ya rufta ɗaliban da ke rubuta jaraba a tsakiyar garin Jos da ke jihar Filato. Wakilinmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Wani benen makaranta mai hawa biyu da ke tsakiyar garin Jos ya rifta yayin da ɗaliban 'yan sakandare ke tsaka da rubuta jarabawa. Tun bayan samun labarin riftawar ginin ne a makarantar Saint Academy, jama'a da suka hada da iyaye suka yi ta tururuwa zuwa makarantar don duba 'ya'yansu da kaiwa dauki. Madam Anna Onyebuchi, wacce ke da diya a makarantar, tace sun yi awa uku suna jiran a ceto yaran su daga baraguzan ginin.
Kraina da yarinya na ma na gode ma Allah yarinya na tasira.
Amma kina da labari yaya abin ya faru?
Inda yarinya na ta giya mu wai ta dai suna nan lecture cikin class. Fisari ya dame ta sai ta doka excuse. Sai ta gan kuma class din yana girgiza. To the next thing daga sama sai gini ya rushe akan su mates nata, that is just one, just two, just three, the SS1 da wasu kakanana yara da wasu citoci ma a ciki.
Amma tun da kin zo nan kin kai awa nawa kenan?
Na fi awa uku a nan.
Ana ta cire mutane?
A ko wanda aka cire an kai asibiti ba san ko za su yi rai ba.
Shi ma Hassan Umar Faruk ya ce tun da suka samu labarin rushewar ginin suka bar harkokin su don ceto ɗaliban.
Da safe yara sun zo makaranta muna zaune sai aka gaya mana cewa gini ya rushe da yaran. To wani mun zo muna yin taimako muna cirewa an dai samu waɗansu da ransu. Amma waɗansu gaskiya ba mu san halin da ake ciki ba yanzu. Amma ga sojoji da 'yan sanda suna ta iya ƙoƙarin saboda a samu a ciro yaran.
Amma yanzu kaga kamar mutane nawa aka cire, yara nawa aka cire?
Akalla wuri na an cire yara sun kai mutum kusan 25.
Makarantar mai suna Saint Academy wanda bayanai ke nuni da cewa ya kai shekaru 22 kuma yana da ɗalibai a primary da secondary.
To amma ya za ka bayyana yadda yanayin ginin ma yake a nan gurin?
Dama nan wurin rafi ne kuma ba za mu iya cewa kuma ba saboda ginin ya daɗe. In ce kalli filolin da suka rike ginin a ce three story building amma duba filin da ya rike shi. Gaskiya nan wani akwai ganganci ba za mu yi cewa kuma ba sai dai mu ce wanda suka yi asaran yaransu muna yi musu addu'a Allah ya ji kansu. Yaran da suka ji ciwo kuma muna roƙon gwamnati ta taimaka wa iyayensu saboda su samu a taimake su saboda yanzu muna cikin wani hali a ƙasar nan.
Ne muna roƙe gwamnati ne su taya mu suna duba irin makarantar nan da irin structure wansu da structure gine-ginen nan. To wurin ruwan sama da kyar ma suke sallakewa. Gwamnati sai su sa mana ido.
To sai dai jama'ar da ke wurin sun sheke da murna yayin da aka ceto waɗansu da rai. Mr. Odo Chukwu Ejika ya bayyana farin cikinsa.
Yes, job has done it for the children. They just have wanted and God has already done it and removed them all of them at once.
Yace Allah ya yi aikin sa wa yaran. Muna nan tun safe Allah ya ceto waɗansu sun fito da rai. Mun gode wa Allah. Muhammad Adam Abubakar da ke aikin ceto na sa kai yace cincirin don da mutane ke yi yana kawo tsaiko wa aikin su.
Yawwa mutane suna kawo mana matsala gurin aikin mu wanda suna kai saboda ba daman ka shayi ska kuma akwai safiya a cikin gurin kuma abu ne da baka saba gani ba hankalin ka zai tashi. Already wanda ba sa aiki a gurin sun fonda suke aiki a gurin yawa. Yanzu kin ga hanya ne an samu a ce almost mutum 10 a gurin wanda an cire su a raye. To wannan su ne wanda suna baki baki a ciki kuma akwai wanda sun mutu.
Yanzu a lokacin da na hada wannan rahoto hukumomin da suka hada da yan sanda, NEMA, sojoji, Red Cross da jami'an ma'aikatar lafiya da na ilimi a jihar Plateau sun ki cewa komai kan batun saboda a cewar su sai an kammala aikin ceto. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. Shugabannin majalisar dokoki na Nigeria sun yaba da hukuncin da kotun koli ta yanke na baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. To sai dai sun ce akwai sauran aiki a gaba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Majalisar dokoki a Najeriya ta ce za ta daidaita duk wasu matakai na tabbatuwar cin gashin kan kananan hukumomi yadda za su kauce wa tsangwamar gwamnonin jihohin kasar. Wannan dai shine kudirin shugabannin majalisun biyu ta dattawa da ta wakilai bayan sakamakon bayanan shari'ar da kotun koli ta bayar a Abuja. Senator Godswill Akpabio shine shugaban majalisar dattawa.
All Nigeria now know that local government administration is an arm of government meant for the grassroots, and their money should be for the grassroots. Now we have to go back and think, working with the parliament to see how we can ensure that there is real election at the local government levels.
Akpabio ya ce kotun koli ta zartar da hukunci ya kuma rage wa majalisu su tabbatar da cin gashin kan kananan hukumomin bisa tsarin doka da ta ba wa kowane bangare hurumin sa. Shi kuwa kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas cewa yayi gaskiya ta zama dokin karfe a nasarar samo wa kananan hukumomi yancin tsayawa kan kafafun su.
Yau gashi Allah Ubangiji cikin ikonsa ya ba da dama da kafa wanda local government za su samu yancin kansu musamman abin da ya shafi harkan kudi, kudaden za su zo daga gwamnatin tarayya. So wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki kuma na da kyakkyawan yakini cewa kananan hukumomi daga yanzu za su samu makaman da suke bukata wato kudade isassu da za su yi mutanen su aiki.
Shugabannin sun ja kunnuwan gwamnonin jihohi da su tabbatar da bin umarnin kotun koli bisa tafarkin tsarin mulki da ya keɓewa kowane bangare hurumin sa. To ko ne wannan umarnin kotun koli zai haifar ga bangarorin da abin ya shafa? Dan majalisa daga jihar Bauchi Awale Abdu Galabi ya tsokaci.
Yanzu dole majalisar da take ta karamar hukuma, kansiloli na karamar hukuma za su yi ƙarfi, za su yi mutunci, za su yi daraja. Duk kalaman hukumar da shugabanta ya kasance mai almundahana ne, azzalimi ne, to kansulolinsu za su jinge shi ba tare da sai sun wani gwamna ko wani mutanen gari ma sun shiga musu. In suka shiga wanda suka ce wani kana mana abu kaza kana mana ba haka mun sami gari da bi kaza mun tsige ka tafi. Kamar majalisa ne ta jiha, kamar majalisa ne ta tarayya.
Shi ma sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Alin Dume ya jaddada cewa
yanzu chairman na local government haki ya fada a kansu na abun da ya shafi tsaro ne, abun da ya shafi walwalan jama'a ne, tunda duk dama abun da yake hana su su yi wani abu ko na a zo a gani. Don yanzu fa akwai local government na san yanzu hannu da hannu kudin su kusan miliyan 100 za su dinga samu. To ya dade kuma wayansu su ko miliyan 10 ba su samu. Don sai a ciccire a ciccire a ciccire a bar su da kudin kare wanda mai taka kara ya karya ba. Tunda yanzu an ba su wannan daman to a gani a kasa kuma mutane su gane ko mutane su holding nasu responsible akan cewa yanzu ba da bane kare chairman yanzu yana muku kariya cewa ba kudi kuma a sa ido.
Manazarta na ganin wannan hukunci zai magance kashi 90 cikin 100 na matsalolin da ake fama da su a kasar a cikin dan kankanin lokaci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda, masu sauraro shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe domin Hassan Mai na kaina ya gabatar muku da shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan Mai na kaina zan gabatar. A yau za ku ji cewar rundunar sojojin Najeriya wacce a halin yanzu take fafatawa kusan dukkanin shiyoyin da ke kasar ta ce yakin da take yi na cike da sargakiya sannan zamu duba kudirin ECOWAS na kafa rundunar kota kwana sai kuma fushin baki akan taron tsaro na jihohin arewa maso yammacin Najeriya
The military is keeping up. We are keeping up the pressure through ongoing operations in 5 active theaters across the country. As you all know, we are fighting in the northeast, we are fighting in the northwest.
Daraktan sashen tattara bayanai na irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ke bayani cewar dakarun kasar na fafatawa a yankuna 5 na Najeriya. Muna yaki a shiyoyin arewa maso gabashin Najeriya. Muna yaki a shiyar arewa maso yamma. Muna yaki a shiyar arewa ta tsakiya. Kudu maso gabar. Kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma. Amma dai fafatawa da muke a yankunan arewa maso gabas da arewa maso yammacin Najeriya yafi zafi. Waɗannan yaƙe-yaƙen kuma na da sarƙaƙiya saboda sojoji na faɗa ne a yankuna masu wuyar sha'ani. Sannan sojojinmu na yaƙi da makiyan da ke faɗa ta hanyoyi daban-daban. Hakan nan fafatawar na da sarƙaƙiya saboda makiyan ba cikin wani irin kalar uniform suke ba. Kana suna cikin al'umma ne wanda kuma dole a yi taka tsantsan. Domin kara taɓa wanda bai ji ba bai gani ba. Baya ga samun tallafi daga masu tsegunta musu bayanai dangane da kai koman sojoji. ‘Yan ta'addan na kuma samun tallafi daga fararen hula wato mutanen da ke kai musu man fetur, kayayyakin abinci da kuma kayayyakin buƙatu na yau da kullum har ma da ‘yan mata da suke holewa da su a dazuzzukan. Waɗannan duka sun ƙara cikurkuɗa al’amura. Wannan ya sa muke cewar samun nasarar wannan yaƙi ba tare da tallafin jama'a ba kusan abu ne wanda ba zai yiwu ba. Sojoji kaɗai ba za su iya ba. Amma duk da haka dakarunmu na nan a dukkanin sassan ƙasar nan inda ake fama da tashin hankali suna can suna ta fafatawa ta hanyoyi da dama don murƙushe abokan gab.
We have boots on the ground across the various theaters of operation and we are fighting. We are fighting in different dimensions to crush the enemy.
Kalaman General Edward Buba ne da kwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Yanzu kuma sai batun ECOWAS. Batun tsaro na daga cikin batutuwan da suka mamaye taron na ECOWAS da aka gudanar a makon da ya gabata. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabai wanda shi ma ya maida hankali akan sha'anin tsaron.
Let me underscore that the African Union and ECOWAS have been collaborating to collectively deepen the nexus between peace, security.
Bari in jaddada cewa tarayyar Afirka da ECOWAS ko sai da yawo na aiki tare don karfafa zaman lafiya, tsaro da ci gaba mai dorewa. Haɗin kai na shiya da kwanciyar hankalin siyasa ba iya raba su. Da ake kuma aiki tare don tabbatar da su a matsayin ƙashin bayan ci gaba, zaman lafiya da ƙaruwar arziki.
Each being vital and mutually reinforcing for a shared peace, development and prosperity.
Kalaman Musa Faki Muhammad, shugaban hukumar tarayyar Afirka ta AU. Shi ma shugaban kungiyar ECOWAS din kuma shugaban Najeriya, Mr. Bola Ahmed Tinubu. Ya bayyana kudirin hukumar na ECOWAS na kafa rundunar sojoji ta ECOWAS domin tunkarar 'yan ta'adda a yankuna daban-daban na Afirka ta yamma.
We have convened this ordinary session to once again review the situation in our region. We are aware of the enormous challenges, including terrorist activities and violent extremism.
Mun kira wannan taro don bitar halin da ake ciki a yankinmu. Muna sane da ɗimbin ƙalubale da yadda matsalar ta'addanci da ke faman fasamowa daga yankin Sahel da kuma batun sauyin gwamnati da na matakin da kasashen Burkina Faso, Niger da Mali suka dauka na ficewa daga sai da yawo. Bari in jaddada cewa duk al'ummar da ke da kwanciyar hankali nan ne inda ake sa ran samun ci gaba. Yanzu da muka kuduri aniyar rabbaka rundunar dakarun ECOWAS, dole in jaddada cewa ba fa batu na azama bane ko tattara kudaden karo-karo To amma dole sai an cimma irin shawarwarin da ministocin tsaron kasashen mu suka bayar don shawo kan matsalar tsaro da zaman lafiya a yankin.
Counter the insecurity and stabilize our region.
Akan wannan batu kuma ministan harkokin wajen Najeriya ambassador Yusuf Maitama Tugga ya yi mana karin bayani dangane da kafa wannan runduna ta ECOWAS.
Rundunar tsaro tun ma kafin a zaɓi shi shugaba Tinubu da aka zauna a ɗakin taro ana muhawara ya jaddada cewa Najeriya ta yanke hukuncin cewa za ta ƙara tallafawa ECOWAS da kuɗaɗen shiga. Kuma da a baya akwai kusan kuɗaɗen da Najeriya ta ɗan rage bayarwa wa ECOWAS saboda ta ce sai an yi wa ita ECOWAS ɗin garan baho domin a tabbatar da cewa ana kashe wannan kuɗaɗe ta hanya mai kyau. Saboda haka alhamdulillahi an samu ci gaba, an yi wannan garan baho kuma Najeriya ta amince ma'ana kuma za a yi amfani da wannan kuɗaɗe domin ya zama na an samu wannan runduna ta tsaro domin yaki da 'yan ta'adda da suka addabi yankin ECOWAS.
Ministan harkokin wajen Najeriya kenan ambassador Yusuf Maitama Tugga. Yanzu kuma sai fashin baki akan taron tsaro da gwamnonin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya suka gudanar a jihar Katsina daga kwararre kan sha'anin tsaro kuma dan asalin jihar Katsina sannan tsohon kwamishinan 'yan sanda wato CP Rabiu Ladodo mai ritaya.
Yunkuri da kokarin da gwamnonin Arewa ta yamma ke wato Northwest akan harkar tsaro. Gaskiya wannan yunkurin abin yaba ne musamman in kai la'akari da maganar Bahaushe cewa tsintsiya ɗaya ba ta shara. To a haɗu ɗin nan a fuskanci wani al'amari to akwai alamun nasara da kuma yadda suka tsara hanyoyin da za su bi su tunkari wannan matsala. Akwai magani ne yanzu akwai kuma matsakaici haka gwargwadon dai yadda matsalolin suke sai kuma long term wato tsari mai dogon zango kamar yadda shugabansu gwamnan Katsina Malam Dukko Umar ya tsara dun na saurare su kuma gaskiya abubuwa ne da za su taimaka wajen wannan matsala. To amman ba nan gizo ke sakar ba, akwai wasu abubuwa da yawan gaske wanda in ba su yi la'akari da su ba ko kuma ba su yi su ba to la su ma haƙura duk wani yunkuri da suke ba inda za a je. Ko abin da ake cewa overkill, duk wani policy da gwamnati za ta tsara tana buƙatar overkill wato a yi ma matsalar nan kwaf ɗaya kuma za a iya saboda Allah.
A gaida kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokan aikina da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri wato Umar Faruk Musa da kuma Suleiman Muminu Barma da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku a kasance lafiya.
To a gaida Hassan Maina kaina. Masu sauraro yanzu kuma lokacin da zamu bude muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar yadda aka saba a duk ranakun Juma'a babu wani maudu'i da muka saka. Duk wani abu da ke ci muku tuwa ƙwarya za a iya kira a bayyana mana lambar ita ce 202 2-9-6-5-0. To ga kira na farko mun samu daga Plato. Wane ne daga Plato? Wa alaikum assalam. Mun sami kira. Wane ne daga ina kake kira malam?
Daga Adamawa.
Adamawa ya sunan malamin?
Adamawa Abubakar daga Maya Balwa.
To ya sunanka malam?
Abubakar daga Maya Balwa.
To malam Abubakar menene ra'ayinka a yau?
Eh lallai batun gudu bodar da ake yi a Najeriya ba girin girin ba dai sai mai.
Kamar yaya kake nufi?
sai kamar a shigo da abinci a Najeriya nan don Allah kula da abincin da za a shigo da shi. Wani abincin ya jima a abun nan a cikin shago. Amma don Allah dubi tsaftan abinci mai kyau don Allah shigo mana da shi kada shigo da
to Mallam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bayar. To yanzu mun samu kira daga Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina?
Alaikum.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Baraka da dare.
Yawwa sannu.
Yawwa sunana Ashiru ina kiran ka daga Katsina a kurfi lokacin jami'a.
To Mallam Ashiru da kurfi muna sauraron ka.
Eh lalle rana ta mu ranar Juma'a mu kira mu bayyana ra'ayin mu ko?
Kware da gaske. Me ke ci mutuwa kwarya?
Eh gaskiya ni al'amarin da ke ci mutuwa kwarya yau shine matsalar karamin da ke fama da ita a ƙasar Najeriya. Kuma shugabanninmu sun yi koyon kula game da matsalar karamin da ke faruwa a ƙasar nan, musamman ni nan jihar Katsina. Saboda ƴan ta'addan nan suna yin abin da suke so har yanzu, amma shugabanni kuma suna ji suna gani ana ɗaukan mataki.
To Mallam Ashiru mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Niger. Wane ne yake kira daga Niger? Daga Niger, wane ne ke kira daga Niger? Mallam daga Niger kana tare da mu? To da alama kamar layin nasa ya goce. To masu sauraro kar amanta, lambar ita ce 202-980-6850. Kar amanta sai an sa alamar tarawa a sa ɗaya sai a jiran lambobin. To ga wani kira mun samu, wane ne kuma daga ina ke kira? Daga Ibadan. Ya sunan malam na Ibadan?
Magaji dan malam gada wanda.
To magaji dan malam, menene ra'ayinka a yau?
Wallahi abin da ke damu mu duk bai ne ga matsalar hanya, ko ga zuwa kudi akwai matsalar hanya. Sannan kana ji na?
Eh muna jin ka.
Sannan kuma nan ne ga din ga yanzu da sojojin kanji da sojojin kwara. Suna zuwa suna damun mutane fasinjoji suna sauke suna ta karɓar kuɗi abin wallahi da an ce ma kare su ko sai.
To Mallam magaji dan malam mun gode da wannan, da fatan hukumomi za su ji wannan abu da ka faɗa da yanda ka ce sojoji suna damun wasu matafiya suna karɓar kuɗaɗe da kuma rashin hanya mai kyau. Mun gode. To wane ne daga Taraba? Akwai wani kira mun samu daga Taraba. Na Taraba kana tare da mu? To da alamu baya ji na ko kuma an samu matsalar na'ura. To amma layukan mu a buɗe suke, za a iya kira a bayyana ra'ayoyi. Ga wani kira ya shigo, wane ne kuma daga ina yake kira? To kamar yadda na ce, lambar mu ita ce 202-980-6850. A sa ɗaya da alamar tarawa, ɗaya a ƙara da lambobin. Ga wani kira ya zo, wane ne kuma daga ina ke kira? To da alamu kamar kiran namu yana gocewa da lokacin da muka samu kira daga.
Ina jin ta.
Yawwa to wane ne ke kira daga ina ke kira Mallam?
Abubakar daga nan Borno, koya kusa local government.
To Abubakar daga Borno, muna sauraron ka, me ra'ayinka a yau?
Ra'ayi na dai game da maudu'i na yau, akwai wani hanyar da ya tashi daga karamar hukumar biyu zuwa karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa. Wannan hanyar ya lalace, ya lalacewa, a taimaka don Allah mahukunta su gyara wannan hanyar.
To Mallam Abubakar da fatan sun ji wani mahukunta sun ji wannan kira naka. Bari mu ɗau kiranmu na ƙarshe daga Jigawa. Wane ne daga Jigawa? Wane? To da alama na Jigawa ya to ƙarshen da wayarka na Jigawa ka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma ran Litinin idan Allah, wato Talata idan Allah ya mu dama, zamu sake dawo muku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayi. To duka da wanda haka muka zo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu amara dan Aisha Mu'azzu ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham wanda ta hada shirin da bada umarni da ma Mr Nick wanda ya ba injiniya mu na yau ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.